kasancewar dakatawar zuwa Makka na tsawon shekaru biyu don kalubalen cutar annoba ya sa shi a Iran karkashin kungiyar majama'ar Rijali Tijjaniya Jira da kuma tsammanin samun kujerun bana tunda Najeriya ta samu kasan kujeru 43,000 daga Saudiya. Kakakin waɗanda suka lashe gasar Malam Zulkifil Dogon Bege wanda ma shine kalifan shahararren sha'iri marigayi Rabi Usman Baba ya nuna takardun godiya da mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Ahmad Bamalli ya aika wa Tinubu da shugaban magoya bayan Tinubu wato Aminu Suleiman ya karba kuma ya rantabawa hannu. Zulkifil Dogon Bege ya buƙaci wa imma Tinubu ko mukarabansa su duba yin wata diyya ga wannan alƙawari don kare martabar su a wajen sha'iran.
Karkashin majama'ar Rijali Tijjaniya ta ƙasa a Zaria a karkashin jagorancin Alhaji Bashir Diwani tana shirya musabaqa duk shekara tana yi. Lokacin da muka shine karo na biyar.
Tibula Tibun ne yazo wajen gasar da kansa ko gayyato shi akai.
Majama'ar din sune suka gayyace shi to shine sai turo wakili. Ya wakili ya ce yana mana fatan alkhairi amma bai samu zuwa ba ga shi ne wakilin shi ya kawo Qur'anai guda 40 aka bada su a nan fada gaba sarkin Zazzau sai kuma ya ce Ahmad Bola Tinubu ya ce sha'iran da suka fito haka ya maskewta kujerun aikin haji haka ya ta kabara a wurin to shine muke ta tare da har yanzu kuma Allah bai kaddara abin ya tabbata ba.
Duk kokarin da nayi na jin ta baki Aminu Suleiman ya ci tura amma na aika masa sako hakan yasa na bayyana wa mataimakin takarar Tinubu wato Alhaji Ibrahim Masari halin da ake ciki wanda bai wata ba yace Tinubu bai san da wannan labari ba amma dai in Allah ya kai rai badi za su duba batun kujerun
wato matsalar da muke fuskanta kenan wanda bai isa ba yaje ya dauki alƙawari ya bata wa mutane suna lokaci yayi ya kasance irin abin da Bahaushe yake cewa a kurara mun mai ƙarya na tabbatar maka cewa wannan abin sanata Bola Ahmed Tinubu bai san da shi ba ba a yi shi ba ba a gaya mishi ba so kuma inda an gaya mishi ina tabbatar maka cewa da wannan magana an warware ta idan kai alƙawarin abin da kai ka san ƙarya kake na farko dai kodai kai ba da miyawun wannan mutumin kai wannan magana ba kai kuma matsayinka bai isa na ka dauki gabara abin ka cika alƙawarin ba so abin sai ya zama kamar da batunci maimakon gyara abin sai ya zo ya zama banna in Allah ya sa muna raye ka bincika ka ji kai ni na baka amana abin Malam Nasiru ka bincika ka ji na tabbata mugan Allah ya da 2023 ka dauka ni kai magana da ni amma sharadi ka tuna mana da wuri ko ya ta kasance in Allah ya da ni zan yi abin da ya zan iya yi in ga yanda za yi a warware matsale.
Mawaƙin Begin da karera waka a wajajen tarukan majalisi maulidi da sauransu na tara jama'a da magoya baya daga 'yan ɗariƙar Tijjaniya da Ƙadiriyya da sauransu. Waɗanda suka lashe gasan sun haɗa da Malam Habibu Kebbi, Malam Aminu Sirrin Bege Kaduna, Malam Zulkifilu Malumfashi Katsina, Malam Bashir Kano da Malam Hassan Maska. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.